Ar-Rahman mai tausan mu, ya Ar-Rahim mai jin kan mu, ya Al-Malik ku sarkin mu, Al-Quddus sarki naka, ya As-Salam ba mu aminci, Al-Mu'min da dau imani, Al-Muhaimin sunanka, ya Al-Aziz girma naka, Al-Jabbar ke da buwaya, Al-Mutakabbir ya Allah, Al-Khaliq ke da halitta, Al-Bari ku kai kai komai, Al-Musawwir surantawa, Al-Ghaffar mai gafara, Al-Qahhar sarkin iko, Ar-Razzaq mai bayarwa, Al-Fattah mai budawa, Al-Alim ilimi naka, Al-Kabid karfafuwan mu, Al-Basit mai shimfidawa, Al-Kabid mai saukewa, Ar-Rafi'u ke da dagawa, Al-Mu'izz mai ban daraja, Al-Muzil mai zamarwa, As-Sami'u kai ke jin mu, Al-Basir mai kallon mu, Al-Hakam ke da hukunci, Al-Adl mai adalci, Al-Latif tausasawa, Al-Khabir ka san komai, Al-Halim sarkin haƙuri, Al-Azim sarkin girma, Al-Ghafur ya mai afuwa, Ash-Shakur sarki Allah, Al-Ali ɗaukaka taka, Al-Kabir girma naka, Al-Hafiz mai kiyayewa, Al-Muqit mai rayarwa, Al-Hasib mai hisabi ne, Ya Al-Jalil sarki Jalla, Al-Karim ke da karamci, Ar-Raqib kulawa taka, Al-Mujib mai amsawa, Ya Al-Wasi'u sarki Allah, Ya Al-Hakim sarkin hikima, Ya Al-Wadud mai soyayya, Ya Al-Majid ya mai girma, Ya Al-Ba'is mai tayarwa, Ya Al-Shahid mai shaidawa, Ya Al-Haq kai ne haƙo, Ya Al-Wakil ne bangon mu, Ya Al-Qawi ne ƙarfin mu, Ya Al-Matin ne tsayuwar mu, Ya Al-Wali majibancin mu, Ya Al-Hamid mun gode ma, Al-Musi sarki Allah, Al-Mubdi kai kai farko, Al-Mu'id mai dawo da, Al-Muhyi mai rayawa, Al-Mumit ke da kashewa, Al-Hayy ne rayayye, Al-Qayyum tsayayye ne, Al-Wajid ya Allah, Al-Majid ya Allah, Al-Ahad kai ɗaya ne, As-Samad ya Allah, Al-Qadir mai iko, Al-Muqtadir Allah, Al-Muqaddim ya Allah, Al-Mu'akhir ya Allah, Al-Awwal mai farko, Al-Akhir na ƙarshe, Al-Zahir bayyananne, Al-Baɗin boyayye, Al-Wali mai gidan mu, Al-Muta'ali kai ne girma, Ya Al-Barr mai kyautawa, At-Tawwab yawmin tuba, Al-Muntaqim mai ramawa, Al-Afu sarkin afuwa, Ar-Ra'uf sarkin tausayi, Al-Malik al-Mulki, Matattara dukkanin mulki, Ya Zul-Jalal wal-Ikrami, Al-Muqsit mai rabon daidai, Al-Jami'u ya Allah, Al-Ghani wadatacce ne, Al-Mughni mai wadatawa, Al-Mani'u ke da hanawa, Al-Bari ya Allah, An-Nafi'u amfanar, An-Nur kai ne haske, Alhadi mai shirya Albadi kai ne farko Albaki wanzaje Alwarisu mai gadewa Ar-Rashid mai shiryarwa As-Sabur mai hakuri ne Tawassuli muke Allah sarki Rabba ba mu da mai cetan mu sai kai Jalla Gare ka mu wandan karfe gara kin si babu zama ba tafiya kowa ya saka Tallaka na soranka sarki zalimi yaranka so kunna sai dai hitla gare ka mu wandan karfe gara kin si babu zama ba tafiya kowa ya saka Talakawa na tsoranka sarki zalimi yaranka su kunna sai dai ga garka mu wandan karfe yara kin sai babu zama ba ta biya kowa ya saka haka Talakawa na tsoranka sarki zalimi yaranka da ni na sani sai dai hitla wani sarki ne ga mulki ga zalunci babu sani ba sabo ya kai mugu ba hikima da dabara kautun kuza bai da abantin kaho sai dai tungu na shiga ban dauka ba a bagen sa ta kadangaru a ba mu shiga in ba sagu to kata kaura da mai lalajo mazazar ne ba mu da mai cetan mu sai dai Allah garka mu wandan karfe gara kin sai babu zama ba ta biya kowa ya saka Talakawa na tsoranka sarki zalimi yaranka su kunna sai dai da laifi kake ko babu in ya motsa matuci da takobin sa tun zai zare Gaki ta gakyashi mugun bawa babu guda mabiyan sa duk sun tsere Gaba daya al'ummar sa da maza mata ba su da sauran keya duk ya fere Da gumi duka kowa ya sani don marame sarki ba kwandole wayo Allah garka mu wandan karfe gara kin sai babu zama ba ta biya kowa ya saka Talakawa na tsoranka sarki zalimi yaranka su kunna sai dai hitla mulkin sa da ya motsa tamkar ciho ba sauki ba abuwa ciwon arne kowa ne masta'a ban ko sani babu jirar tawaye daga dan wane wannan karbin mulki akwai mamma ke bashi da tausan jama'a ko kun gane mata ta samai kwadai ce ga tasiri ga ta da kaunar dirham baiwar Allah garka mu wandan karfe gara kin sai babu zama ba ta biya kowa ya saka Talakawa na tsoranka sarki zalimi yaranka su kunna sai dai shi sarki ne na anuna dan ya shahara da talakawa da yawa na kaunar sa ashe mu bune a daga an fi doshi yau kowa na ihu da azabar sa ya jagoran cikisan tsohon sarki da tan jama'a adalci ne taken sa ta an fada da nauyi malam an sau hanya an baza goshi kuma ya bugara illa garka mu wandan karfe gara kin sai babu zama ba ta biya kowa ya saka talakawa na tsoranka sarki zalume yaranka su kunnan sai dai yau mun ga abin mamaki a bakin mulki diki magai sai muka ce dan makara urata kai bango wayo Allah ga wahala ga matsala duk sun zera ko a jikin sarkin nan sarki zalimi ko mun ko ka guzani bai saurara to waziran sa iri nai ne la la da tu irai sai sata dadan sula gar kam wandan karbe gara kin sai babu zama ba tafiya kowa ya saka talakawa na tsoranka sarki zalimi yaranka su kunnan sai dai ga mashawarta nan fada dauri dauri kowa na jin tsoron mai zai furta nagartattu a cikin su kukan zuci dare rana suka dauka sun kai linta ga jangali ga swarati da kudin fansa kan talakawan sarki sargin juta to lallai ka kai mugu wannan sarki ko bajima ko madade da akwai Allah gar kam wandan karbe gara kin sai babu zama ba tafiya kowa ya saka talakawa na tsoranka sarki zalimi yaranka su kunnan sai dai shekarun karagar sa tamanin a gadan mulki al'umma ta zauce duk ta rube ko dabba ta gane shike mulki babu ciyarwa da yawa duk an koɗe a jinin sa mugunta take wannan sarki manya sun yi bayani ya kai gaude tsautsayin ta kaba ya kama wa zai kubce auren jaraba wayo sai mun balla gar kam wandan karbe gara kin sai babu zama ba tafiya kowa ya saka talakawa na tsoranka sarki zalimi yaranka su kunnan sai ya ruguza duka sana'a da sana'o'i ya katsa hanyar samu kowa babu ya ce da wazirin mali ya rufe taska an karɓa wurin hannun talakawanmu an tsiyata mana al'umma manufar ƙarya bashin gaba ya rike zai artabu rayuwar jama'a an daina haka hurdodi babu sukuni malam anyo illa gar kam wandan karbe gara kin sai babu zama ba tafiya kowa ya saka talakawa na tsoranka sarki zalimi yaranka su kunnan sai dai itila shi baya saurara ko kai gyara abinda ya tsara warai shi zai aiki wata rana ya rufe kofa ko kofofi ba ma shiga ba ma fita kowa daki da ya yanke shi kenan kowa ya bi kaji gadara daga ɗan daɗi mulki gar kam wandan karfe gyara kin sai ba mai cewa a'a kurman tela gar kam wandan karfe gyara kin sai babu zama ba tafiya kowa ya saka talakawa na tsoranka sarki zalimi yaranka su kunnan sai dai daga tansa da dama ku sani dun san makal su ma ɗan cuta ne sai zalunci an ciza an hura wannan daga tai babu kamar su a tsari kun zalunci sai su kwace gidan talakawa kayan noma har da kudaden jama'a don zalunci su ba su da tausan jama'a ko dan yaya kanzu suke ruwa tari ba wai tila barkam wandan karbe yara kin sai babu zama ba tafiya kowa ya saka talakawa na tsoranka sarki zalimi yaranka su kunnan sai yau ga sarki ga daga tai an kwaso ta an gurza kowa mulki adam mu garibi ne mu sai kallo ba mu da sauran magana sai mamaki to kun san illar toro in ya girma uwa da uban za su tsaya shi zai mulki kuyukuyan da kare na malam komai nisa lakar da ku kai datan sai an kulla garkam wandan karfe yara kin sai babu zama ba tafiya kowa ya saka talakawa na tsoranka sarki zalimi yaranka su kunnan sai dai shi dai wancan sarki da nake ba ku ashe masana tarihi ne san gano shi dan har sun yi littafi da yawan shafi wanda ya kunshi bayani kan halin shi da zurfafan labari shafi shafi abinda nake roƙonku ku biyo bashi to kun san dai farfesa fannin waka za mu haƙo za mu karanta ba kila garkam wandan karfe yara kin sai babu zama ba tafiya kowa ya saka talakawa na tsoranka sarki zalimi yaranka su kunnan sai dai zakaran da aka yi wa baiwa sai ya yi tara ko da muzuru shaho sai ya muke mu fara daga rumawa ko girkawa ko masarautar misira duk ya take ko andalusiya ko farisa ba wani sarki da yake yin yanda yake izaya dai an shata hannun sarki garkam wandan karfe sarkin illa garkam wandan karfe yara kin sai babu zama ba tafiya kowa ya saka talakawa na tsoranka sarki zalimi yaranka su kunnan sai dai idan wani bafade ne da yake kudu ba duk wani mai yin kudu ba sai an amsa idan ba a saurara ba a jawaban sakon ga ashe tasiri dai ba zai ba domin wasu dai na cewa ko ƴan fada ko dai makuzantansa bai more ba duk wannan zance ne shi dai hali shi ne zanen dutse ƴan kun kalla garkam wandan karfe yara kin sai babu zama ba tafiya kowa ya saka talakawa na tsoranka sarki zalimi yaranka su kunnan sai dai dabbobi da mutane kowa kuka ga su a hannun mugu dan saukale ya karya mutanen birni ya je kauye kowa ma ya karya saiwar lalle duk wani mai dan jari sun ban kwana babu uwar bari ba duk sun tsalle tura ta kai bango wannan matsalacin mu da sha sun fada tsalla tsalla garkam wandan karfe yara kin sai babu zama ba tafiya kowa ya saka talakawa na tsoranka sarki zalimi yaranka su kunnan sai dai to ai hitilan ma mu sani wasu dace yankin da yake mulki yayi adalci to kun ga idan ka kwatanta natsuwar duba za ku ga shin wane ne yayi zalunci domin shi da ma Hitler an san hanyoyin da za ba jama'a ba mai danci shi kuwa sarki zalim sai dai ƙarya sai manufofin shari duniya kullu garkam wandan kalbe gara kin si babu zama ba tafiya kowa ya saka Talakawa na tsoronka sarki zalim yaranka su kunnan sai dai Hitler garkam wandan kalbe gara kin si babu zama ba tafiya kowa ya saka Allah kana tsoronka sarki zalim yaranka su kunnan sai dai Hitler garkam wandan kalbe gara kin si babu zama ba tafiya kowa ya saka Talakawa na tsoronka sarki zalim yaranka su kunnan sai dai Hitler garkam wandan kalbe gara kin si babu zama ba tafiya kowa ya saka Talakawa na tsoronka sarki zalim yaranka da ni na sani sai dai
Afka bilu ainihi